mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiya muryar zamani dauke da labarin yadda wata ringijejiyar bishiyar madaci da ta kwashe shekara da shekaru a yankin kasuwar Sabon Gari a jiya kuma kwatsam aka ga wuta ta kama daga cikin wani kogo da yake tsakiyar ta wanda al'umma suka yi ta kokarin kashe wutar amma abin ya faskara har ta kai sai da aka kira jami'an kwana-kwana su ma kuma da suka zo ruwan su ya kare sai da suka koma suka sake dawowa a karo na biyu sannan suka samu nasarar kashe wannan wuta kuma har akai aka gama ita bishiyar tana tsaye bata fadi ba har a yanzu ma tana nan kyam bata fadi ba duk da tsawon awanni da tayi tana cin wuta kuma a cikin tsakiyar kogon ta kawai samanta kuma yana nan kalau da ganyen sa kuma yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin ganau akan wannan al'amari zamu so mu ji suna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana dai Nura Ibrahim Kwanar Ganduje dake unguwar Shekagari karamar hukumar Kumbosu to wato Mallam Ibrahim wani abu ne ya daure mun kai ko kuma in ce ya bani mamaki duba da yanayin aiki ya kai ni unguwar Sabon Gari
wani irin aiki
aiki na da irin sauwar yanzu naga zan bar tashi daga aiki na wajen kwado go da ake da aka saba wannan wata wata ake biyan mu to kuma muna dan zagawa gari mu dan yi aiki mu nemo iyalai na cefane da kuma na dan makaranta schools
da kaje me ka gane wa idan ka
wallahi Mallam Ibrahim abin da na gane wa ido na ya bani mamaki ya daure mun kai wanda a tunanina ba zan taba gani ba wuta ce a jikin wata bishiyar madaci akalla kasar dai kowa dai ya san cewar bishiyar madaci katuwa irin wannan akalla zaka iya bata shekara 50 da wani abu baya to tayi wani dan kogo amma kogon ta bai sa mutane ba sa zama a gefen ta sa dan shan inuwar ta ba dan a cikin gefen inuwar ta ma akwai wasu wani gareji wanda wasu bakanikai suke gudanar da harkar kasuwancin su a waje to sai suna zaune kawai sai suka ga wuta ta kama da ta kama a jikin bishiyar da ta kama a jikin bishiyar sai ya zamanto suka ga cewa to ai wannan baiwa ce ta Allah bai kamata a kyale ta haka ba sai suka dan yi mata agaji na ruwa a wajen masu tura kura da yake su ba su ruwa na famfo a wurin aka kawo kura daya mai cin jarka 20 ta kare aka saki kawo wata kura ta kare to sai suka ce to wannan bai kamata a bar abin haka ba rasi kokarin sanar da jami'an kashe wuta suka je suka ga ruwa ka so Sabon Gari da yake akwai Empire Service a cikin kasuwa suka kira wasu su ma suka zo suka kashe bayan sun kashe to ana munna koyi Allah dai ya sa bishiya ta rayu bayan tafiyar su wallahi Mallam Ibrahim wani abun mamaki yadda kasancewar an kunnawa an zubawa wani abu haka fetur ya irin bindigan na a kunna wuta sai bum sai yin wannan karar kai hankalin mutanen sai ya juyo gurin su da ya juyo sai suka ce ah to ai wannan wuta an kashe ta already to me yasa na mu saki kawo mata agaji suka dai dan saki zuba mata ruwa suka ga wuta ta ke mutuwa kai sai suka rabu da ita to sai da duhu ya riga ya fara yi dan ni na je gurin misalin karfe 7:30 haka ne amma to ka san mutane masu wucewa da waye shorin su hankalin su zai kawo ce ah to ai ga bishiya kuma gashi tana ci da wuta to mutane suka taru a gurin ana ta danyi mata bidiyo wasu suna yin hotuna sai na ce to ai ni ma ba za a banna a baya ba
hotan kai ko bidiyon ko kai ruwan ka zuba ka kashe ko Empire Service ka kirawo
ah to ai ga mu bude da fadi ka muke zai da mu mun gani muna so mu nuna wa jama'a abinda aka gani dan a tabbatar da zahirin abin
ka koma gurin ne da magariba ko kuma ya shi kenan
wallahi Mallam Ibrahim a daidai lokacin da naje wajen wannan wuta tana ci gangaganga sai aka ce to me zai hana kai sai suka ce ai sun kashe a baya ta ki mutuwa ta mutu amma kuma ta saki kama aka dai tsaya ana yi mata bidiyo da waye da shauran su sai zamanto su waɗanda suke zaune a wajen sai suka ce to ar mutu shawaran mutane mana a ƙara kashe ta ka gane ai to ni dai gaskiya Mallam Ibrahim ban tsaya an kashe da ni ba duba da dai yanayin aiki na ina son dan fita kuma gashi lokacin sallah ya kusa eh to lokacin sallah nan da ya kusa sai na ce to amma zuwa bayan awa biyu ko awa uku sai na saki dawowa na duba na ba ido na abinci dan in tabbatar da zahiri to bayan dawowa
sai an yi kwakwa
sai an yi kwakwa Mallam Ibrahim bayan dawowa ta Allah cikin ikon sa ashe ba su yi kasa guyo ba sun saki komawa ainihin wajen Empire Service nan sun sanar musu sun ce to fa wannan bishiya fa baiwa ce ta Allah a kawo mata agaji suka zo suka kawo mata agaji sai na tarar Allah ya sa sun kashe ta to a cikin waɗanda suke zaune a gurin lokacin da Empire Service din
wai misali da katarar an kashe ta
na'am
ta fadi kenan bishiyar
a ba ai abin da zai baka mamaki ita bishiya ba iska take ba mutane ga ganyen da komai iyakacin da ka fada ta ne zuwa kasa wutar take ci zuwa cikin kogonta amma ga ganyen ta nan lafiya lau kai yau da samu ma sai da nabi a ta gurin dan na ba ido na abinci na je na ga bishiya da ganyen ta da komai yana iska tana kada shi
to me kuma me ake tunanin kenan ya kawo wannan wuta
to ka san dai ba za a iya cewa wannan abun baya rasa nasaba da kamar gaskiya iska kuma ko ma da ba dan dai iska ba Allah subhanahu wataala yakan saukar da irin wasu alamomi nasa amma wani kuskure mutane suke yi ko ba gaskiya bane su gyara ba dan wani abu ba dan adam ya san cewa ba fa komai yake a bakin Allah ba duk inda kake duk laifin da kake yi Allah yana sane da kai kuma ya san abin da kake yi kawai ganin damar sa ne da ya bar mutane suke cin karansu babu baka yana madakata
to me sauraro wannan gaba kenan za kuma mu ci gaba da bi musamman mu yi kokarin tabin alli da hukumar kashe gobarar ta jihar Kano su fire service kwana-kwana kenan dan ji daga bangaren su idan hali yayi da ma abin da ya shafi masu ilimin aljanu duba da cewar ana alakanta abin da ko aljanu ne da su kansu malamai magada annabawa tunda gashi hannu guda kuma ana ganin kamar wata izina ce ko azi ko ishara Allah yake nuna wa bayin sa Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Dal FM muryar